bayan ya bayyana mu a cikin wancan hadisin a jumlance nan sai ya bayyana mu shi a bayyane yake cewa dukkan ku makiyaya ne kuma kowane ɗaya daga cikin ku za a tambaye shi kiyan da aka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wara da shugaba yace shugaba makiyayi ne kuma ranar gobe kiyama Allah zai tambaye shi kiyan da ya bashi haka yace mutum a cikin gidan shi makiyayi ne kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ranar gobe kiyama kiyan da ya bashi haka mace a cikin gidan mijinta makiyayi yace tana kiyo ne kuma gobe Allah subhanahu wataala zai tambaye ta wannan kiyan da ya bashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yin hijima a cikin dukiyar ubangidan shi shi ma makiyayi ne kuma za a tambaye shi kiyan da aka bashi yace mutum a cikin dukiyar mahaifin shi shi ma makiyayi ne kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye shi wannan kiyan da ya bashi manzo Allah ya kara maimaitawa yace dukkan ku makiyaya ne kuma kowane ɗaya daga cikin ku Allah subhanahu wataala zai tambaye shi kiyan da ya bashi mutum na farko da manzo Allah ya ware da shi yace shugaba duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wani yanki na shugabanci ko kuma shugabanci wanda yake babba to wajibi ne akan shi ya rike wannan kiyan da Allah subhanahu wataala ya bashi na ya kulamma mutanen da yake mulka mutanen da Allah subhanahu wataala ya bashi daman mulkin su ko ya bashi jagorancin su ya kare musu addinin su ya tabbatar da cewa sun samu amincin da za su bauta ma Allah subhanahu wataala yadda ya kamata haka kuma wajibi ne akan shi yana daga cikin nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mishi ya tsayar da haddi da duk wani azzalimi idan ya yi da shi duk wani matuci ya kama hannun shi duk wani wanda doka ta hau ya hukunta shi haka ya yi ƙoƙarin kare ma mutane dukiyoyinsu ya yi ƙoƙarin kare ma mutane mutuncinsu ya yi ƙoƙarin yin adalci da kuma tsayawa da nuna mutane duk ɗaya suke a wurin shi da kuma sauraronsu da kuma tausaya musu haka yana shiga a cikin shugaba kowane mutum wanda yake ƙarƙashin shi akwai wasu mutane ko da ko mutum ɗaya ne ko mun ƙanƙantar wajen wannan aikin nashi ko mun ƙanƙantar wannan shugabancin nashi to ya sani cewa wa'annan mutanen da suke ƙarƙashin shi wajibin shi ne ya sauke wannan nauyin da ke a kan shi ya gudanar da adalci a tattare da su ya mu'amale ya musu mu'amala wadda take ta gari babu zalunci babu hantara babu wulakanci dan haka kowane dan adam da yake ban kasa musulmi kowane iri ne aikin shi to ya sani cewa wannan aikin da yake akai amana ce Allah subhanahu wataala ya bashi kuma ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi yayi wannan aikin yadda ya kamata ko bai yi shi ba ya sauke nauyin da ke a kan shi na wannan amanar da aka ba shi ko bai sauke ba yana shiga a cikin wannan kowane irin ma'aikaci soji ne likita ne malamin makaranta ne ɗan sanda ne ko ma wani iri ne ya sani cewa wannan aikin da yake yi matuƙar dai shi musulmi ne kuma ya yi imani da Allah da manzon Allah to ya sani nauyi ne amana ce Allah subhanahu wataala ya tura mishi ranar gobe da kiyama Allah zai tsaya ya tambaye shi wannan amana ya isar da ita koko ya canye wannan amana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum a cikin gidan shi makiyayi kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye shi kiyan da ya bashi ranar gobe da kiyama kiyo a cikin gida shine kula da lamurran gida ba ɗan gida tun daga mata ɗiya da duk wani wanda yake ƙarƙashin magidanci haƙƙin shi da kuma koya musu addini da sanar da su hukuncen Allah da dora su musu hanyar da za ta hidda su ranar gobe alkiyama su samu su tsira. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya san cewa sallah ita ce abuwar da ta yi komi mahimmanci a cikin rayuwar musulmi, wadda ta yi komi mahimmanci a cikin tarbiyya, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake umarta magidanta da cewa wa'mur ahlaka bis-salah,
wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal'aqibatu lit-taqwa.
Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa manzon sallallahu alaihi wa sallam ka umarci iyalinka da yin sallah, kuma ka yi haƙuri a kan wannan aikin na umartar su da tashi da yin sallah, saboda duk wahalar da uwaye suke sha na tarbiyya da za su yi ƙoƙari su kula da ɗiyansu tun suna ‘yan ƙanana, su aza su busa tafarkin yin sallah da sun samu sauƙi a rayuwarsu. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda sanin mahimmancin sallah da taimakawa da take wajen ɗa ya zama nagari, wajen ɗa ya zama ingantacce ba ɗan ta'addau ba lalatacce ba, ya ce murru auladakum bis-salati bisabai, ku umarci ɗiyanku da yin sallah tun suna yin shekara bakwai, wadribuhum alaiha bi'ashr, ku bige su a kan yin sallah tun suna yin shekara goma, wa farriqu bainahum fil madajin, kuma ku raba musu wuraren kwana kowa ya kwanta wurin shi daban, saboda sallah tana da matuƙar mahimmanci a cikin tarbiyya. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mun inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar,
inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle ita sallah tana hani daga aikata albasha da dukkan wani aiki wanda yake na kama na munkari, wani aiki wanda yake ba mai kyau ba sallah tana hana shi. An zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani bawa Allah ya sha giya, ya ce a kyale shi, ya tambaya ya yi sallah tare da mu, suka ce ya yi sallah tare da mu, ya ce a kyale shi. Aka ƙara zuwa da shi ya sha giya, aka ce ya yi sallah tare da mu, suka ce eh ya yi sallah tare da mu, ya ce a kyale shi. Aka ƙara zuwa da shi ya ce ku bar shi satanhahu salatu, ubar shi sallar shi za ta hana shi wannan shagiyar da yake. Da haka matsalar da muke samu na yara su kangare su lalace su koma 'yan shaye-shaye ko su koma 'yan ta'adda su koma marar tarbiyya so da yawa, to ana baro kwalliya ne ake cewa tun rahaiwa, da a ce an bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koya ma waɗannan yaran sallah tun suna yin shekara bakwai, ta zaman musu jiki suna yin shekara goma. Manzo Allah ya yi umarni da a bugi yara saboda sallah tun suna yin shekara goma, tare da cewa a lokacin alƙalami bai hau kansu ba, amma saboda mahimmancin da ke da sallah na hana su su bauɗe su lalace, shi ya sa ya yi umarni da a bige su. Manzo Allah ya gaya mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke alƙalami a kan mutum uku, daga cikinsu ya ce asabi hatta ya tali, ɗan ƙaramin yaro har sai ya yi mawarki har sai ya balaga kenan. Amma duk da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bige su in suna yin shekara goma ba su yi sallah ba. Duk wanda ya saba da sallah yake roƙo da ita, yake yin ta akan lokuta bai wasa da ita tun yana ɗan yaron shi har ya girma, da wuya ka tsince shi ɗan ta'adda zai yi wahala ka same shi yana shaye-shaye, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gani, kuma faɗa Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ce mutum ya sani bai sani ba, matuƙar yana sallah yana kiyaye ta, to wannan sallar tana hana shi wasu zunubai da wasu alfasha da wasu munkari wanda ba sai ma ya sani ba. Da haka nauyi ne akan uwaye, amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu su yi musu tarbiya ba tarbiya bane ka sa danka ekol mai tsada ba tarbiya bane ka dinga saya ma danka duk abin da ka gani na yayi na iya wanda yake muradi yake so ba tarbiya bane ka dinga kokarin sai ka jiya ma danka dadi ta kowace hanya amma kuma ka manta da yana sallah ko bai sallah ka manta da suwa ne ne abokan shi suwa yake zama da su kuma ka manta da karatun addinin shi shi yasa so da yawa zaka gani wanda aka kaza dirban boko kadai zalla wanda shi burin shi tarbiyyar da dan shi tarbiyya wanda take tabo ya zama babban ma'aikaci ya zama babban wani abu ne na duniya yan manta da janibin addinin shi karshe sai ka gani dan tun yana lise ya lalace mishi ya kasa kaiwa matsayin da uban yake so ya kai saboda mi babu tarbiyyar addini sanin Allah subhanahu wa ta'ala da jin tsoron shi yana da matukar muhimmanci a cikin tarbiyyar yaya duk lokacin da suka san ubangijin su suka san cewa aikata kaza haramun ne aikata kaza halakun ne to wannan lokacin zaka gani an yi samun sauki a cikin tarbiyyar su biyanda wanda ake tarbiyyantar tarbiyya ta addini ya lalace ba zai kai lalacewa wanda bai san addini ba wanda bai da addini da haka a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kara gaya mu cewa mu ji tsoron Allah uwaye su ji tsoron Allah akan amanar da Allah ya ba su kuma Allah manzo Allah ya yi umarni da cewa su yi adalci a cikin yanda Allah subhanahu wataala ya ba su hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tare da shi manzo Allah ya ce fattaqullaha wa adilu fi auladi ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci a cikin iyayen ku kenan ya daga cikin sauke nauyin amana da Allah subhanahu wataala ya dora ma uwaye ta iya su yi adalci a cikin wa'annan iyayen nasu a cikin abincin su a cikin abun shan su a cikin suturar su a cikin kowane irin lamari na rayuwa na yau da gobe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace ma a cikin gidanta makiyayiya ce kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye ta kiyan da ya bata Allah ya bata kiyo na diyanta ta kula da diyanta lokacin da baban su bai nan ta kula da duk wani wanda ke cikin wannan gidan wanda karkashin wannan magidancin yake nasiha ga mijinta wajibi ne a gare ta miji kina kwana bai ta sallah asuba nauyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dora miki yi mishi nasiha ki maida shi bisa hanya kin ga yana abubuwa waɗanda ba su dace ba kin ga yana shirka ki yi mishi nasiha kin ga yana yankan femini ya ki mai nasiha ki ce Allah ya hana tata duk wani abu da kika ga yana yi wanda bai dace ba kin sani kina sauraron wa'azi kina zuwa makaranta to nauyi ne akan ki wannan mijin naki ki dora shi bisa hanya ki yi mashi nasiha haka kuma kula da duke shi a cikin gida idan baya ma wannan shi ma amana ne wanda kowace mace ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye in kin yi banna baya idan shi kin zubda abinci kin san in ya gani wada zai yi kayan yazo kin bada an zubda to ki sani Allah subhanahu wataala yana ganin ki kuma ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye ki da haka dukkan waɗannan da ma wasu abubuwa wanda lokaci ba zai bamu damar mu gani ba to wajibi ne akan mata su kula da su su sani cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye su wannan kiyan da ya ba su haka wanda ke karkashin uban gidan shi yaro ne yana da mai gida umma a wajen aiki umma a shago umma a makaranta umma a ko'ina ne to ya sani cewa shi ma wannan karkashin da yake na mai gidan shi amana ce yake bisa kanta in ya rike wannan amana zai ciyo ranar gobe alkiyama in kuma ya yaudari mai gidan shi bayan idanun shi to ya sani cewa ya ci amana dole wannan abin da mai gidan shi ya bashi ya sa shi ciki to ya sani amana ce kuma ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi an zane shugaba da mace a cikin gida da kuma mai hidima ga ubangidanshi, wani bai da aure kuma ba karkashin kowa yake ba, zai ce wannan bai shaye shi ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya ware ya ce kullukum ra'i, ya gani dukkanku waɗannan da ya ɗauka ɗai-ɗai-ɗai ya yi misali ne da su. Amma duk wata rai da ke ban ƙasa take a duniya, to Allah subhanahu wa ta'ala ta sani cewa kiwo ne take yi a wannan ƙasar da take ciki, a wannan rayuwar da take yi nauyi ne a kanta, amana ce wadda ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye. Mutum yana da hannuwa, yana da ƙaho, yana da idanu, yana da baki, dukkan waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala amana ce ba kowane ɗaya a cikinmu, kuma ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi. Wannan akwai shi da yawa a cikin ayoyin Alƙur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ka yi tsaye ko kuma kada ka sa bakinka a cikin abun da ba ka da ilimi a kan shi, kada ka yi magana a kan abun da ba ka da baki ba ka da ilimi a kan shi. Ka sani cewa inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ka sani cewa da jinka da ganinka da zuciyarka dukkansu abubuwa ne waɗanda Allah zai tambaye ka su ranar gobe alkiyama. Kenan kasancewa baka da aure, baka cewa babu wani nauyi a kanka, babu wata amana a kanka wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka, kasancewa baka karkashin wani, a kai karai kan kanka amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ta kanka, jinka da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, to ka sani amana ce, kada ka yi komi da shi sai abinda zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ganinka kada ka kalli komi da shi sai abinda zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zuciyarka kada ka kuduri komi a cikinta, kada ka yi hasada, kada ka yi keta, kada ka yi bakin ciki, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dukkan waɗannan abubuwa ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka su. Wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawma tashhadu alaihim,
yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar da harshinansu da hannayensu za su yi masu shaida da kawuwansu akan abubuwan da suka kasance suna aikatawa ranar alkiyama. Kenan duk abin da mutum ya aikata da harshenshi, harshenshi zai yi bayani ranar gobe alkiyama. Haka duk abin da mutum ya aikata da hannunshi, Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi kuma zai yi bayanin wannan abin ranar gobe alkiyama. Saboda abin da suka kasance suna aikatawa dukkan waɗannan abubuwan za su yi musu shaida. A wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala ce al-yawma nakhtimu ala
afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yau za mu rinje bakunansu. Abinda zai yi man magana a lokacin, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kallimuna aidi, hannuwansu ne za su yi man magana, kawuwansu kuma su yi shaida a kan abubuwan da suka kasance suna aikatawa. Kenan hannuwanka da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka za su yi magana ranar gobe alkiyama. saboda baki yana iya yin ƙarya, hannuwanka za su yi magana, sun kilga kudin haram ko ba su kilga ba, sun taba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a taba ko ba su taba ba, sun rike sigari sun sha, sun rike tiyan shisha, sun rike juwan nauyi sun sha, ranar gobe alkiyama duka Allah subhanahu wa ta'ala zai sa waɗannan hannuwan naka su yi magana. Haka kawuwa za su yi magana su ce wane ya tai da wuri kaza inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a shi, kenan wannan ke kara tabbatar mamu dukkan wani abu da ke gagangan jikinmu amana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Kada mu yi wani aiki da su, kada mu yi amfani da su in ba cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba yake so kuma ya yarda da shi, in ba cikin da'a Allah ba da da'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba haka nan ba, ranar gobe alkiyama za mu tsaya, ranar gobe alkiyama gaban Allah zai tambayi kowa wannan amanar da ya bashi da wannan kiyan da ya bashi. Da haka ya muwa musulmi ya daga cikin kiyo da amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, wanda kuma zai tambayi kowane bawa wannan amana shi ne ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mani. Allah subhanahu wa ta'ala ya mani ni'imomi waɗanda ba za su kirgu ba in mun ce za mu kirga su, ya mani ni'imomi wanda suke a zahiri, ya mani ni'imomi wanda suke a batini wanda ban ma san su ba, amma muna jin daɗin su ba tare ma da mun sani. Dan haka ranar gobe alkiyama duka Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye wannan ni'imomin da yayi mu, mun gode mashi, mun bauta mashi da waɗannan ni'imomin yanda ya kamata, waɗannan ni'imomin mun yi aiki da su a inda ya kamata koko kawai mun yi yanda muka ga dama ne da su. Lahiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, diya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, aminci na tsaro da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, gani da ji da saurare da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Dukan waɗannan ni'imomin mun sakkare su a cikin bautar Allah koko mun sakkare su ne a cikin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu ranar gobe alkiyama dukan waɗannan abubuwa. Babu wani abu face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye shi, daidai da abinci, daidai da abin sha. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im,
thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im.
Lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai tambaye mu baki ɗayan mu akan ni'imomin da ya yi mu. Hadisi ya tabbata, hadisin da Imam Tabarani ya yi ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin mu'minin yawmal qiyamati hatta yus'ala al-arba, hatta yus'ala al-arba qisam al-umri fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa an ilmihi madha amila bihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yake cewa ƙaru kowane mutum ɗan adam ba za su gushe ba ranar gobe alkiyama, ba za su gushe ba ya san matsayin shi, ɗan wuta ne shi ko ɗan aljanna, har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi abubuwa guda huɗu. Ya ce rayuwar shi, shekarun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi, za a tambaye shi a cikin me ya ɓata waɗannan shekaru, a cikin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ya ɓata su, ko kuma a cikin saɓan Allah. Amma dai kam lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi, kuma dole zai ba da amsa, kuma ba zai yi ƙarya ba a ranar, dole ƙawuwan shi da hannuwan shi da harshen shi da hannayen shi duka za su yi magana a ranar, za su ba da amsar wannan tambaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an shababihi fi ma abla, samartaka shi lokacin kofce shi, lokacin da yake shi da ƙarfin shi, to wannan lokacin yayi da shi, cikin mi ya bata wannan lokacin, cikin yawon balo da yawon fada da yawon gurbi ya bata shi, ko kuma cikin yawon zuwa makaranta da yawon zuwa sauraron wa'azi da yawon zuwa daukar ilimi ya bata shi ko kuma cikin yawon zuwa masallaci kai da kawo masallaci ya bata wannan samantakar tashi wannan karin da Allah subhanahu wataala ya bashi na samantaka ranar gobe alkiyama Allah zai tambaye shi a cikin mi ya bata wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mali za a tambaye shi dukiyar da yake da min aina tasabahu wa fi ma anfa ina ya samu wannan dukiyar yaya aka yi same ta kuma a ina ya kashe ta Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ko goko Allah subhanahu wataala ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai kididdiga zai mai kididdiga na wannan dukiyar tashi dai bayan dai ina ya same ta kuma ina ya kashe ta aka yi cewa an ilimi aka ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi ma za an da bi mi ya aikata da shi yayi aiki da wannan ilimin koko a karantawa ya dinga yi yana zuwa ya hau mumbari ya ba mutane wa'azi amma kuma in ya ba da baya shi kuma ya yi duk abin da ya ga dama koko an tambaye shi fatawa ya bada ta ba abu sa ilimi na gaskiya ba ya san gaskiyar lamarin amma tsaba san duniya ko kuma san wani abu wanda bai taka karaya karya ba ya murke wannan fatawai ya yi ta abu sa san ran shi yanda ya ga dama to ya sani ranar gobe alkiyama ba zai gushe ba ba zai ta wuta ba ko aljanna sai Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akan wannan ilimi haka hadisi ya tabbata hadisin Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Bakar da Umar sun mutu da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to ya gamu da Abu Bakar an yi gaba aka gamu da Umar dukkan su kowa da ya tambayi dan uwan shi me yato da kai a wannan lokacin sai ce yunwa ce suka je gidan wani bawan Allah wani sahabi yayyanke musu wani abun yanka ko da akuya ko rago ya musu abinci suka ci suka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace musu wallazi nafsi biyadihi la tusaluna an hadha an-na'im yawm al-qiyam yace na rance da wanda raina yake ga hannu za a tambaye ku wannan ni'imar da aka yi muku ranar gobe al-qiyam akharajakum min buyutikum al-ju yunwa ta hiddo ku kurika daga cikin gidajen summa lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im sannan kuka koma ku koma a gidajen ku ba sai da wannan ni'imar ta wannan abinci mai kyau ta sami kuka cika-cikan nan kenan abinci da mutum zai ci ya koshi ya sani cewa ni'ima ce Allah subhanahu wataala yi mishi kuma ranar gobe alkiyama zai tambaye shi wannan ni'ima lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat summa la tus'aluna yawma idin 'anil na'im sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mamaki suka ce ya rasulullah ayi na'imin nus'a wace irin ni'ima za a tambaye mu fa innama humal aswadan wal aduu hada wa suyufana ala awatikina suka ce ya manzo Allah wace irin ni'ima za a tambaye mu saboda su a ganin su ba su cikin ni'ima suka ce innama humal aswadan ba komai bane muke ci da bino ne da madara da ruwa sai ɗan madara in ta samu a wannan ne za a tambaye mu ya rasulullah suka ce wal aduu hada kuma makiya suna nan sun gewaye saboda a wannan lokacin makiya ke gewaye da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane lokaci suka ce wasu yufuna ala awatikina wukaƙenmu na yaƙi duka suna a bisa wuyan muradai suna ne yin kullun jira muke kace a wuto mu ɗauko wukaƙenmu mai to ba su da kwanciyar hankalin da muke da ita yanzu kullun jira suke yi manzo Allah ya ce a yito ko kuma a kawo musu farmaki kullun cikin kwata kwana suke to wanda kullun yana rike da bindiga yana santinar ka ce mushi yana cikin ni'ima shine suka yi mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mas inna dhalika sayakun lalle wannan tabbas zai kasance Allah subhanahu wataala zai tambaye ku dukkan waɗannan ni'imomin da yake yana daga cikin ni'imomin da za a tambaye mu ranar gobe alkiyama daga cikin amanar da Allah ya ba mu ta ni'imomi wanda gobe alkiyama sai ya tambaye mu su sabo aminci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadihi inda hukuti yaumihi maka annama hizat lahu dunya duk wanda ya waye gari a cikin yana amuntacce a cikin dukiyar shi da kanshi da kuma addinin shi mu'afan fi jasadi yana cikin koshin lahiya bai da matsalar rashin lahiya yana da abincin da zai ci a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kama an tattare mushi duniya ne baki daya wannan ni'ima ce wadda ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye mu da ita gashi yanzu muna wa'azi mun tattaru a cikin aminci babu wanda yake jin tsoron a zo a bashi kashi nan ko a zo a kawo mishi hali ko a kawo mishi farmaki to wannan tsaron da muke tare da shi amana ce akan hannunmu baki ɗaya me muka yi cikin wannan tsaron me muka yi cikin tsaron da Allah subhanahu wataala amincin da Allah subhanahu wataala ya samu me muka yi a cikin shi mun tsaya mun bauta mashi koko a saban Allah subhanahu wataala muka yi tai a cikin wannan amincin da muka samu kanmu a ciki saboda sanin kowa ne a wasu kasashen ko saban Allah mutum yake so ya je ya bi da damar ya je saboda bai iya hita a gidan shi bai iya hita ya yi doguwar tayya a gidan shi balle ma ya tahi ya saba ma Allah amma mu muna cikin aminci muna cikin tsaro babu abin da ke yi ba mutum barazana to mu sani cewa wannan amincin amana ne ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye mu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullukum mas'ulun 'an rizqi dukkan ku za a tambaye shi tabbas dukkan mu kowa za a tambaye shi a wannan kiyan da aka bashi a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahlin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani ɗaya daga cikin ku ba ce Allah subhanahu wataala zai mishi magana daga shi sai shi babu mai tarjama tsakanin su babu mai fassara tsakanin su Allah subhanahu wataala zai yi mishi tambaya Allah subhanahu wataala yayi alƙawari falanas'alanna alladhina ursila ilayhim lalle tabbas za mu tambayi wa'anda aka aiko mu manzanni kenan cewa da mu yan adam Allah subhanahu wataala zai tambayi kowa yace wala nas'alannal mursalin kuma za mu tambayi su karan kankansu manzannin manzanni su ne ɗan gatan Allah a ban kasa idan Allah subhanahu wataala zai tambayi manzannin shi to kenan wani wanda ba su ba shi ya cancanta da tambaya kenan mu sani cewa dukkan abin da muke yi a rayuwa ko ma mene kada ka rena aikinka kada ka rena gidanka kada ka rena rayuwarka ta yau da gobe matukar dai ka karɓa sunanka na musulmi to ka sani cewa Allah subhanahu wataala ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilayhi Allah subhanahu wataala zai tambaye ka kai zai tambaye mu da aka turo mu waɗannan manzannin kuma su ma manzannin Allah zai tambaye su ya ce falanakusanna alaihim bi'ilmi za mu ba su labari da ilimi ba shi tashi ta ba da ilimi wanda yake na yaƙini ne wa ma kunna ghalibin kuma ba za mu kasance ba wa'anda ba su nan ko kuma hankalin ba zai gushe ba a kanku muna nan duk wani abu da kuke aikatawa muna gani kuma ranar gobe da kiyama zamu tambaye ku baki daya Allah subhanahu wa ta'ala a wani waje ya ce fa rabbika nas'al an-nawm Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na rance da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu tambaye su baki daya a wani waje ya ce wadifu
wa qifuhum innahum mas'ulun
yace ku tsaya su Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar mala'iku da su tsaya al'umma su tsaya mutane lalle tabbas za a tambaye su da haka yan uwa musulmi mu sani cewa dukkan mu makiyaya ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye kowane ɗaya daga cikin mu kiyan da ya fashi ba abunda zai hidda mutum ranar gobe a kiyama sai adalci sai sauke nauyin wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya fashi saboda Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu a wani hadisi yake cewa innal muqsitina inda Allah ala manabir minhu an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin lalle masu adalci suna abusa wasu mubarraka waɗanda suka na haske ne a daman Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce kuma duka hannayen Allah subhanahu wa ta'ala dama ce alladhina ya'duluna fi hukmihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne masu yin adalci a cikin hukuncin su a cikin iyalin su wa ahlihim wa amwalihim a cikin iyalin su da kuma dukiyoyin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma wallahu da kuma duk abin da aka dora masa nauyin kula da shi ko mun kankantar shi wannan shine lada wanda yayi adalci wanda yayi sarki ko yayi kokarin kamanta sarkewa amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu hadisin Abi Huraira yace sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawmal qiyamah yawmal la zilla illa zillu yace mutum bakwai Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su a cikin inuwar shi ranar al-qiyama ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba daga cikin su yace imamu ali shugaba wanda yake mai adalci da ne shugabanci ko da daga kai sai mutum ne aka ba ku a daidaita ku bi kai ke shugaba shike bima kai ke da a daidaita shike ma kama mani to kai adalci saboda ranar gobe kiyama ka samu ka kasance cikin waɗanda za su shiga cikin innu al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma duk wanda bai imani bai adalci ba sai sauke amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mishi ba ko kuma ya tsananta ma waɗanda suke karkashin shi to kuma hukumar shi ranar gobe kiyama tana da matuƙar tsanani Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu a cikin hadisin da Muslim ya fitar hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashqa alayhi fashqiq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an tafarraqa bihim farabbaka bihim farfuq bihi Aisha take cewa tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ya Allah duk wani wanda ya jibinci lamarin wani yanki na lamarin wata al'umma ta ya tsananta musu ko mun kankance shugabancinka so da yawa da an ce shi jibintan lamari sai mutun ya dinga ganin shugabannin kasashe ya dinga ganin gwamnati ya dinga ganin tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ko yaro aka baka aka ce ka rakka shi makaranta a wannan lokacin wannan yaron yana cikin karkashin ka idan baka yi mashi adalci ba ka tsananta mishi yaro na karkashin ka a shago idan ka tsananta mishi ko yana karkashin ka a wajen aikin ka ka tsananta mishi yana karkashin ka a makaranta ka tsananta mishi yana karkashin ka a cikin kowace irin tayyaya ce ake yi ta yau da gobe ka tsananta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fashaqq alayya ya Allah ka tsananta mishi yanda ya tsananta mu wannan bawan naka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah duk wanda yake kunci lamarin al'umma ta yayi musu sauki ya tausaya musu ya Allah ka tausaya musu haka a wani hadisin da Imam Muslim shi ma yayi tare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashim li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi janna babu wani bawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai daura mishi nauyin wasu mutane nauyin wasu bayin Allah akan shi ya mutu yana mai cin amanar wannan al'umma ya mutu bai sauke nauyin wannan amana da aka daura mishi ba ya mutu yana mai cin amanar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa harrama Allahu alaihi janna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mishi shiga aljanna kuma hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya fitar da shi da haka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa duk wani abu da muke ciki duka rayuwar da muke tayyiya da ita yau da gobe amana ce muka dauko a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa'abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa 'amalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lalle mu mun yi ta yi wannan amana akan samai da kasai da duwatsu suka kiya Imam Sa'ad yake cewa sun ki amsa wannan amanan ne ba dan kin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ba a dan jin tsoron kasu amshe ta ba su iya daukar nauyin ta Allah subhanahu wa ta'ala ce fahmalaha al-insan Imam Sa'ad yace ni jahili saboda jahilcin dan adam da kuma zaluncin shi ya amshi wannan amana dan haka nauyi ne akan dole komai da muke rayuwa mu dinga tunawa cewa amana ce akan addinin cikin gidajen mu mu'amalar mu ta yau da gobe kasuwancin mu ayyukan mu baki daya su amana ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyina amanu la taqulu Allah wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun ya kuwa da kuka yi imani kada ku ci amana kada ku ci amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku ci amanan Allah amanar da kuka dauko kada ku ci wannan amana watakunu amanatu ku ci amana amanonin ku wanda kuka dauko a hannun Allah subhanahu wataala watakunu amanatukum wa antum ta'lamun tare da cewa kun sani an yi muku wa'azi an gaya muku cewa wannan iya da kuke gani tattare da ku amana na wani daga cikin iyaye suka yi sakance cikin tarbiyyar diyansu har sai da mutanen banza suka zo suka ja waɗannan diyan suka sa su a cikin hanya wadda sun riga sun yi nisa uwaye yanzu ba su iya taro su sun musu nisa kenan wannan sakace na uwaye tare cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أخوة أن تبقى إيمان كاري كم قد إيام يشجع ودا سبود أوتنا أوتنا أنهورا تاني لدوا سبقون تاني أو ما جعل الله سبحانه وتعالى يجعل أنذرتكم نارا تلصرا ناقر قدر إنا ميمكو قرر قدر يوتا ودد تكمي سنن زاجي hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahwan ahlin nari adab wanda yayi ɗan wuta saukin azaba a cikin wuta shine mutum wanda za a yi matakalmi na garwashi amma wannan takalmin zai dinga mai azaba har kwakwalwarshi ta dinga tawasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana ganin kanshi yayi kowa azaba alhali kuma cewa shi ne wanda ya kowa sauki a cikin wannan mutane abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada amin uskuran da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya jima subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
alhamdulillah.